shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA zai kawo muku wani labari na musamman inda kungiyar kwadago da masana'antar film suka yi wani hadin gwiwa a wani film mai suna Haki. Ko meye dalilin wannan hadin gwiwa na kungiyar kwadago da kuma masana'antar film? Ku biyo mu a tattaunawar mu da shugaban kungiyar kwadago ta jihar Kano.
To suna na Komal Kabir Adomin Jibor, shugaban kungiyar kwadago reshen jihar Kano.
Bisa ga wannan mamaki muke ne tare kuma gashi mun ji kungiyar kwadago. Me ya ga mu kwadago da haka ta fi?
To gaskiya ne shi kwadago na tabbatar za a yi mamaki tunda ana ta jin kalmar kwadago sai a dauka kawai aikin gwamnati. To kwadago gaskiya ne yana ko ina, kwadago yana gida, kwadago yana gurin aiki, kwadago yana wajen kamfanoni da sauransu. Duk abinda za ka yi wani aiki wanda za a dauki wani abu a baka hakkinka, to sunansa kwadago.
To wannan film na Haki, ya aka kuka shigo cikin wannan film na Haki?
To mun shigo ciki ne tare da haɗin gwiwar wani kamfani mai suna Iyantama Multimedia domin mu daɗa wayarwa da ma'aikata musamman na kamfanoni masu zaman kansu yanda za su yi gwagwarmaya su nemi haƙƙinsu, sakamakon yanda muke samun koke-koke a kamfanoni masu zaman kansu na lokacin da za su ga cewa an ɗauki ma'aikata aiki na abin da ake kira casual, ba na ma'aikata na dindindin ba, yayin da ƙarfinsu ya ƙare kuma ko suka samu wata nakasa sai ki ga an sallame su daga aiki ba tare da an biya su haƙƙinsu ba. Hatta shi kansa aikin da ma'aikata suke yi ba a biyan su haƙƙinsu akan lokaci, da kuma muhimmancin kafa ƙungiyoyi na ma'aikata, duk wannan shiri ya ɗauki na gabararsa. Shi yasa muka ga muhimmancin mu shigo ciki wannan karan, domin ita shi kansa harka ta fim hanya ce da ake wayarwa da mutane kai. Muka ce to mu ma bari mu shigo wannan hanyar.
Ma'aikata ko kuka ɗauki nauyin fim ɗin?
A gaskiya ba mu muka ɗauki nauyin wannan fim ɗin ba, shi wannan kamfani shi ne ya ɗauki nauyin wannan fim ɗin. Amma dai da haɗin gwiwar mu na bada wasu abubuwa wanda ya shafe mu, kamar ofishin mu, kamar ma'aikatan mu, kamar motocin mu na sufuri da sauran abubuwa.
Daga nan kuma sai dandalin VOA ya sake samun zantawa da shugaban kwamiti na wannan film na Haki, inda kuma Dara ta ci gida.
Sunana Comrade Abbas Ibrahim, ni ne shugaban kungiyar 'yan jaridu na jihar Kano, kuma ni ne shugaban kwamitin shirye-shirye domin kaddamar da film mai suna Haƙƙi, wato ma'ana haƙƙin ma'aikata.
Yadda Dara ce za ta fi gida. Ya aka yi kuka shigo cikin wannan film na Haƙƙi?
To abin da ya faru shi ne, gaskiya muna ta fuskantar ƙalubale daban-daban na kwadago, musamman ma a kamfanoni inda ake samun ake zaluntar ma'aikata bisa haƙoƙinsu. Saboda haka sai muka ga cewa kamata mu haɗin gwiwa da wannan kamfani na wato Iyantama Multimedia, saboda su ƙwararru ne a wannan fannin, mu zo mu fito da wannan fim ɗin domin da zai bayyana shi menene haƙƙin ma'aikaci, menene kuma shi kansa haƙƙin mai kamfani. Wato takenmu shi ne kwadago a fim.
To ka ce haɗin gwiwa, shin ku kuka ɗauki nauyin fim ɗin wajen nauyin fim ɗin, ko kuwa a ina kuka yi haɗin gwiwa?
A inda muka yi haɗin gwiwa, to ai za ka taho da kai da tunaninka, shi ma zai taho da tunaninsa.
Kenan ko ka fara zuwa da tunanin?
A tare muka zo da shi, ya fara zuwa ya dama muna da shi a ƙasa. To saboda haka da ya taho mana da shi kuma sai muka ga cewa ya kamata, to wannan dole wani ne zai fara dama a yi. To sai muka ga cewa mu ma muka ba da input mu, muka ga cewa ga abubuwan da ya kamata a yi a cikin fim ɗin nan. Akwai inda kwadago, inda muke waƙoƙi, da ma'aikata ke waƙa irin da ke zaburar da wato ainihin ma'aikaci, kamar masa allura ya gudanar da abubuwan da ya kamata, kamar inda ake cewa solidarity forever. To jinga wannan waƙa ne da zai zaburar da ma'aikaci.
Kai ne shugaban kwamitin kaddamar da wannan fim ɗin.
Na'am.
A gidajen siniman da ake fitar da fim ɗin ko ina?
A'a, ai za mu kaddamar da fim ɗin ne. Sai mun kaddamar da fim ɗin kafin mu saki fim ɗin. Duk da dai an taɓa nuna shi sau ɗaya a sinima, wato a ShopRite ne aka zo aka yi previewing ɗinsa. Mu bayan an yi ma aka sake gyara shi, aka sake tace shi.
Wannan shi ne karo na farko da kungiyar kwadago ta shiga harka ta fim?
Kwarai da gaske, wannan shi ne karo na farko, saboda abu ne namu. zakiga cewa da motocin maka amfani na kungiyar kwadago da ofishoshin maka amfani na kungiyar kwadago kuma an yi amfani da kamfani an sha wahala kafin ma a samu kamfanin da zai amince ya dauki ma'aikata a gudanar da wato shi wannan fim.
Za a dinga ganin ku kenan a filin na Hausa?
Abin wane ke cikin fim din ba yi.
Ai, mata da haɗin gwiwa ne ai wani tunani na ku.
Insha Allah, well, gabacin wannan fim din za ki ga cewa akwai za ka ga energy wato logo din mu baro-baro da ofishin baro da motocin mu baro-baro a ciki. Nan gaba amma dai ba gude muka fito a cikin fim din ba saboda kwararru ne dama sana'ar su ce. To amma insha Allah idan muka kaddamar da wannan kuma muna da yakinin cewa nan gaba za mu fito da kashi na biyu. Na shi wannan fim. Mu sake fadadawa.
To madalla Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.